sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Juma'a 29 ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Bankin Rayi kasashen Afirka ya ce har yanzu bai cimma wata matsaya ba kan bukatun da Amurka ta gabatar na gudanar da wani bincike kan shugaban bankin. Mai yiwuwa Amurka ta janye shirinta na sabunta zuba wasu biliyoyin daloli a fannin kasuwancin yankin Kukon, yayin da 'yan majalisar dokokin kasar ke duba yiwuwar jingine matsayi na musamman da yankin ke da shi ta fuskar kasuwanci a idon duniya. Jakadar kasar Sudan a Uganda, Najwa Abbas Gadildam, ta rasu bayan da ta yi fama da cutar COVID-19 a birnin Khartoum.
To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummar da ke yankin gabashin jihar Sokoto na ci gaba da zama cikin yanayin fargaba sakamakon wani mummunan hari da 'yan bindiga suka kai yankin a ranar Laraba da ta gabata.
Wallahi tun ƙarfe 5 na marice suka operation yana gaya ma har kusa ga ƙarfe 10 na dare. To, duk inda sun ka zo ba wai magana dukiya ba ko wani abu, illa kawai harbi na yanzu safiya ce, amma kowa yanzu dardardar yake saboda ba su da garantin suna iya su dawo.
Daya daga cikin waɗanda suka shaida lamarin kenan, muna tafi da ƙarin bayani. Don ƙara bunƙasa tattalin arzikin Najeriya, babban bankin ƙasar na shirin saidawa masu zuba jari dala kai tsaye. To, ko me masana za su ce akan ƙoƙarin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya?
A shekara kusan 40 baya mun sake layi. A lokacin da muke samun kuɗin nan daga man fetro, ya kamata da mun yi tattali mu san cewa wani abu ne wanda dole ko da ma farashin bai sauka ba zai yanke a wani rana. To, abin da za a yi kenan kawai mu sa hankali mu ga cewa mai amfani da abin da muke da shi.
Professor Muhammad Mai Noma kenan, shugaban kungiyar akantocin Najeriya, shi ma za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin da ɗan gari da kuma nasihar Juma'a. Amma kafin nan, ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum. Bankin Rayi kasashen Afirka ya ce har yanzu bai cimma wata matsaya ba kan bukatun da Amurka ta gabatar na gudanar da wani bincike kan shugaban bankin, wanda wani mai kwarmata bayanan sirri ya zarga da take ka'idojin gudanar da harkokin bankin, a cewar kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Sakataren Baitul Malin Amurka Stephen Mnuchin ya ce hukumomin Washington ba su gamsu da wani binciken cikin gida da aka gudanar kan Chief Akinwumi Adesina ba, wanda ya wanke shi daga dukkan zarge-zargen da ake masa. Shugabar kwamitin amintattun bankin na AFDB, Niyala Kaba, wacce ita ce ministan Rayi kasa a kasar Abrikos, ta ce kwamitin da aka kafa don ya binciki lamarin ya zo nan a ranar Talata domin duba korafe-korafen da mai kwarmata bayanan sirrin ya yi akan Adesina, amma babu wata matsaya da aka cimma kamar yadda ta bayyana a wata sanarwa da ta fitar a harshen Faransanci, wacce ta kwatanta zarge-zargen da ake akan shugaban bankin a matsayin zuƙi-tamalle da kafafen yaɗa labarai ke ta yaɗawa. A daren ranar Laraba, wasu kafafen yaɗa labarai suka rawaito cewa kwamitin amintattun bankin ya yi na'am da buƙatar da Mnuchin ya gabatar, wacce ta nemi a kafa wani kwamitin bincike kwakwara daga wajen bankin domin duba korafe-korafen da ake yi akan Mr. Adesina. A dai farkon shekarar nan ne mai kwamitin bayanan sirrin ya yi zargin cewa matsalolin yin wadaƙa da kuɗaɗen bankin da nuna wariya sun yi wa bankin katutu ƙarƙashin shugabancin Mr. Adesina, wanda shi ne ɗan Najeriya na farko da ya fara shugabantar bankin na Rayi kasashen Afirka wanda aka kafa shekara 56 da suka gabata. Wasu 'yan majalisar dokokin Amurka na kiran da a ware wani lokaci domin tunawa da mutum sama da 100,000 da suka rasa rayukansu sanadiyar cutar coronavirus a Amurka, adadin da ya fi na kowace ƙasa a duniya. Shugaba Donald Trump dai ya ba da umarnin a rage tsawon tutoci a lokacin gine-ginen gwamnatin tarayya har na tsawon kwana uku, ciki har da ranar Litinin da aka yi bikin tunawa da mazinciya. A jiya Alhamis, wasu sanatoci daga jam'iyyar Republican da Democrat suka nemi da a yi tsit na ɗan wani lokaci domin tunawa da mutum sama da 100,000 da suka kwanta dama sanadiyar cutar ta COVID-19. To, har ila yau shugaba Trump ya rattaba hannu kan wani umarni na gashin kansa wanda ya ce zai saita yadda ake amfani da kafafen sada zumunta. Sai dai masu fashin baki na ganin abu ne mai kamar wuya wannan doka ta yi tasiri musamman idan aka kalle ta a shari'ance. Trump ya ce ya samar da dokaci saboda a kare yancin fadin albarkacin baki da Amurkawa ke da shi. A daidai Alhamis, shugaban Trump ya faɗa manema labarai a ofishinsa cewa a da kafafen sada zumunta suna da kariya, amma sanadiyar wannan doka ba za su samu wannan kariya ba saboda wannan umarni. Ita dai wannan doka za ta buƙaci hukumar da ke sa ido kan kafafen yada labarai ta fayyace wani sashi da ya shafi dokar sanin ya kamata, wanda a lokuta da dama bai cika shafar kafafen sada zumunta na yanar gizo ba. Umarnin har ila yau ya ba ofishin da ke sa ido kan bangaren da ke kula da tsare-tsaren kafafen yanar gizo a fadar White House damar ya tattaro ƙorafe-ƙorafe da ake yi kan yadda ake tace bayanai, ya kuma mika su ga hukumar da ke kula da harkokin cinikayya da ma'aikatar shari'ar kasar. Da yawa dai ina kallon wannan sabon doka da Trump ya rattaba hannu a kai a matsayin martani ga kamfanin Twitter, wanda farkon makon nan ya buƙaci masu bibiyan shafin da su yi hattara da sahihancin wasu bayanai da Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter. Gargaɗin da wasu ke ganin bai yi wa Trump daɗi ba.
Bari mu leƙa jihar Sokoton Najeriya. Al'ummar yankin gabashin jihar na ci gaba da zaman zulumi tare da fargaba, musamman a yankin kananan hukumomin Sabon Birni da Isa, saboda rashin tabbas na yanayin tsaro. Wannan na zuwa ne bayan wani mummunan hari da 'yan bindiga suka kai wa mazauna yankunan, lamarin da ya yi sanadiyar salwantar rayuka fiye da 70. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana.
Sha'anin tsaro a yankin gabashin Sokoto na cigaba da ta'azzara domin ko bayan hare-haren da ake kaiwa jama'ar yankin a kwanakin da aka fito. A Laraban wannan mako, 'yan ta'adda sun kai harin kare dangi inda suka yi wa jama'a kisan kiyashi. Bayanan da na samu daga wasu jama'ar yankin waɗanda suka shirya al'amarin sun ce jama'ar da suka rasa rayuka su sanadiyar wannan harin da aka yi a wannan makon sun haura 70.
Ne sun ba zama cikin ƙauyukan don su cikin kogawakin da dalilin da ba ƙauye guda ba ne, kuma da sun gamu da kai ga hanyar halde kaza sai su kashe kasu yi gaba. Wallahi tun ƙarfe 5 na marice suka operation ina gaya ma har kusa ga ƙarfe 10 na dare. To duk inda sun ka zo ba wai maganar dukiya ba ko wani abu, illa kawai halbi na za a ce. Maganar gada ne kai da kai. Yanzu safe ya ce amma kowa yanzu tsar-tsar-tsar yake saboda ni, saboda ba su da garantin suna iya su dawo. Don haka shine nake kira ga gwamnatin tarayya.
Gwamna Aminu Zai Tambol ya kai ziyarar gaugawa a yankin na Sabon Birni tare da rakke mai alfarma Sarkin Musulmi Muhammadu Sa'adu Abubakar na uku da kuma shugabannin hukumomin tsaro da ke aiki a nan Sokoto domin jajantawa jama'ar akan wannan ibtila'i da ya faru.
Waɗanda suka rasu, muna roƙon Allah mai rahama mai jinƙai ya gafarta musu, ya gafarta kurakuransu, ya sa su a jannatul firdausi ba tare da wasaɗi ba. Muna kira ga al'umma ga cewa su sani magana ta gaskiya, gwamnati tare haɗin kan jami'an tsaro tana iyakacin ƙoƙari na ganin cewa waɗannan abubuwan ba su faru ba. Babu shugaba na ƙwarai, musamman wanda an ka zaɓa, da zai so ya ga al'umma ta yana cikin wani hali, amma al'amari idan ya zo kuma sai a ɗauki mataki na farko na kare shi da kuma dacewa daga kan ya sake faruwa.
Gwamnan ya shaida wa jama'ar cewa ya zanta da fadar shugaban kasa, kuma an amince zai gana da shugaban kasa Muhammadu Buhari akan sha'anin tsaro a yankin na gabashin Sokoto. Gwamnan ya umarci kuma bayar da agajin gaugawa da ta je ta yi kiyasan asarar da aka yi domin bayar da agajin gaugawa ga jama'ar. Ita ma kungiyar 'yan kishin Sokoto akan abin da ya shafi sha'anin tsaro ta yi taro da manema labarai inda ta nuna takaici akan abin da ke faruwa a gabashin Sokoto tun inda aka fito. Farfesa Nasiru Muktar Gatawa shi ne ya maganta da yawan wannan kungiyar.
Hali yanzu waɗannan local government ɗin guda 8 waɗanda suke cikin gabashin Sokoto gaba ɗaya suna cikin tsoro ko da yaushe. Mutum ma bai da shina jin tsoron kwana cikin gida ne ko balle ma a ce ya zo ya kwanta a waje. A kira zuwa ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma gwamna Aminu Waziri a kawo mana tallafi na gaugawa.
Bisa ga kiraye-kirayen da aka taiwa gwamnatin tarayya na ta kawo ɗauki akan abin da shafi sha'anin tsaro a yankin gabashin Sokoto a daidai lokacin haɗa wannan rahoto, na tuntuɓi mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara akan abin da shafi sha'anin yaɗa labarai Muhammad Bello ko akwai wani sako hukumance da gwamnatin jihar Sokoto ta karɓa daga gwamnatin tarayya akan wannan lamarin, ya ce babu, amma a nan gaba kaɗan gwamnatin Tambol zai gana da shugaban ƙasa akan wannan lamarin. Sai dai kuma akwai wani bayani da ke yawo a kafar sadarwa ta yanar gizo mai cewa shugaban ƙasa ya ba da umarnin a tarwatsa 'yan ta'addan da ke haddabar jama'ar yankin gabashin Sokoto. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
Muhammad Nasir da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da ci gaban labaran duniya.
Me yiwa Amurka ta janye shirinta na sabunta zuba wasu biliyoyin daloli a fannin kasuwancin yankin Hong Kong. Yayin da ƴan majalisar dokokin kasar ke duba yiwuwar jingine matsayi na musamman da yankin ke da shi ta fuskar kasuwanci a idan duniya. Matakin da yana zuwa ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ba ta da tabbacin cewa China ta ba yankin cikakken ikon gashin kansa. Tun dai bayan da China ta karbi ragamar kula da yankin na Hong Kong a shekarar 1997. Yankin ya zamanto mafi saukin saka hannayen jari a duk faɗin duniya. Lamarin da ya sa kamfanoni da bankuna suka yi ta rage-ragen buɗe rassansu a yankin nahiyar Asiya. Kusai dai wata dokar samar da tsaro da hukumomin Beijing suka amince da ita wacce za ta fara aiki a yankin. Za ta sa Hong Kong ta rasa wannan matsayi na ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin kasuwanci a duniya. Dokar dai za ta ba jami'an tsaron China damar takaita ƴancin walwalar da mazauna yankin na Hong Kong ke da shi. Hakan kuma na faruwa ne a daidai lokacin da tattalin arzikin yankin ke fuskantar mummunar tawaya. Sanadiyar annobar cutar COVID-19 wacce ta shafi fannonin kasuwancin yankin har da na yawan bude ido. Jakadar kasar Sudan a Uganda, Najwa Abbas Gadeldam, ta rasu bayan da ta yi fama da cutar COVID-19 a birnin Khartoum. Ana yi wa marigayiyar kallon wacce ta taimaka wa fannin harkokin wajen kasar ta Sudan, inda ta dabbaka harkokin wajen kasar da sauran kasashen duniya. Najwa wacce ta rasu a ranar Laraba ta rike mukamin jakadar Sudan a Uganda tun daga zamanin mulkin tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir, wanda shugabannin sojin kasar suka kifar da gwamnatinsa a watan Afrilun bara bayan wata zanga-zangar gama gari da ta barke a kasar sandiyar hauhawar farashin biredi. A kuma lokacin tana rayi, marigayiyar Najwa ta taba zama mai baiwa shugaban Uganda Yoweri Museveni shawara kan harkokin da suka shafi Sudan da Sudan ta Kudu.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Gwamnan babban bankin Najeriya ya sha alwashin sayarwa masu zuba jari dala kai tsaye don bunkasa tattalin arzikin kasar. Ko da yake masana na gani akwai bukatar a bunkasa fannin ilimin sana'a. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
A yayin zantawa da jaraktar yada labaran babban bankin na Najeriya Isaac Okorafo ya bayyana cewa gwamnan bankin ya sha alwashin sayarwa masu zuba jari na cikin gida da na waje da ke da niyyar shigowa da kayayyaki da ake bukata a kasar dala kai tsaye saboda akwai wadatattu wanda kowa zai samu.
We have enough foreign exchange to supply to all those who genuinely want to import raw materials and machinery for production, for manufacturing, for agriculture, and for service product provision.
Akan batun korafe-korafen ƴan kasuwa na karancin dala, Okorafo ya ce bankin na samar da wadatattun dala ga masu zuba jari da ke da niyyar shigowa da kayayyaki da na'urori kuma ya zama wajibi bankin ya kare muradinsa ga ainihin ƴan kasuwa.
We are supplying enough dollars to all those who genuinely want to import raw materials and machinery for production. We need to conserve our foreign exchange for genuine imports.
Ya kuma kara da cewa sayan dala da tsada daga kasuwannin bayan fage zai yi tasiri kan talakawa saboda karin da ake yi kan kayayyakin masarufi. Kuma bankin na yin duk mai yiwuwa wajen karkatar da akalar tattalin arzikin kasar zuwa ga bangarorin da ba na man fetur ba.
A depreciating naira would definitely hurt the common man on the street because we are so import dependent, so it could lead to high prices of goods and services. And so that is why the Central Bank of Nigeria is on the forefront of ensuring that the Nigerian economy is diversified.
Da muka tuntubi wani dan kasuwan sayar da dala Salihu Saidu ya danganta batun da cewa
karancin ta shi yasa ba a samu saboda ba ka da inda zaka je ka same ta ka fita farashi na gwamnatin kayi bukatun ka da ita ba dole sai ka ga waɗanda suke da shi sai kuma abin da suka gaya maka mu din ma za ka saida mana masu bukatan ake saida waɗannan kuma su suke zuwa su kayan su shigo da shi kasar nan mu din kuma ba sayar da suka samu ba su ma ba za su je su saya su so su su je su kayan ba zai su kawo mana kasa to tun da nan ma an samu cikas
anasa bangaren shugaban kungiyar akantoci na Najeriya Farfesa Muhammad Minuma ya ce kaucewa aikin noma zuwa ga man fetur ya sanya kasar nan cikin wannan yanayi kuma ya zama wajibi a bunƙasa ilimin sana'a domin samun maslaha
a shekara kusan 40 baya mun saki layi a lokacin da muke samun kuɗin nan daga man fetur ya kamata da mun yi tattali mu san cewa wani abu ne wanda dole koda ma farashin bai sauka ba wani abu ne wanda zai yanke a wani rana to abin da za a yi kenan kawai mu sa hankali mu ga cewa mu yi amfani da abin da muke da shi a harkan ilimin mu ya bunƙasa yafi yadda muke yi a yanzu a ilimi na harkan sana'a
Halima Abdurrauf murya Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Halima Abdurrauf da wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Masu sauraro barkanku da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da dangari dake da manufar kawo muku tarihin garuruwan kasar Hausa masu da dadin tarihi a wani shirin hadin gwiwa tsakanin gidajen Radio Vision da kuma sashen Hausa na muryar Amurka a shirin na yau mun kai ziyara ne a Takalau wani sashin na garin birnin Kebbi mai dadin tarihi na kimanin shekaru 600 da suka shude Takalau wuri ne mai dausayi domin kasancewar sa a bakin ruwa kuma galibi mutanen Takalau manoma ne na shinkafa kowa ya kafa garin na Takalau Tarihi ya nuna cewa shekaru 600 suka gabata wani komandan soji kuma haziki a fagen sauyin tsarin siyasa na Songai a kasar Mali mai suna Muhammad Askia shine ya kafa garin na Takalau Takalau ya kasance wajen yada zangon Muhammad Askia tare da jama'arsa a yayin da duk kake kan hanyar zuwa yaki ko kuma Saudiya domin yin aikin haji. Koya akai Takalau ya kasance dalilin kafuwar garuruwa da dama har da ma garin na birnin Kebbi. Idan masu saurare kuka biyo mu sannu a hankali, za ku ji cikakken bayani daga bakin Farfesa Muktar Bunza, wani masani tarihi daga Jami'ar Usman Dan Fodio Sokoto.
Zaka hada tarihi din na farko sai ka sai koma kuma Songai saboda shi sarkin da yafi shahara a Songai wanda ake cewa Muhammadu Askia bisa ga abinda malamai sun kaga ya muna shi ya gina garin nan da Kabawa sun kai mai suwa birnin Kebbi ya zamanto transit wurin hutawan sarkin in ya hito zuwa ya yaki ko ya hito zuwa wadansu abubuwa ko ya fita zai yi tahiya kila wanda za ta kai shi kila koda zuwa Makka da sauransu inde ba ya dauki ya bi waccan ta Egypt ba to shi asalin wannan wurin wadansu suna ganin cewa lallai wannan masallaci wannan wurin da wannan gangaren da za mu zo zaka ga har da ganuwa to zaka ga wannan wurin suna daga cikin inda aka ce shi Muhammad Askia shi ya gina wanda kuma na ambace shi a wadan surare mun dan bada misalan su saboda a wannan lokaci misali tun kafin shi kanta ya balle ina ganin kamar misalin cikin karni na 15 shin da shi kaga cikin misalin farko ko kuma a ce abin gadin karni na 16 ne to aka kafa garin birnin Kebbi da nan shi sarkin Songai Muhammadu Askia wanda yake wurin ya daukaka kwarai saboda ya zama kaman wurin kasuwanci da shiga da fita da kuma kamar yadda muka ambata ga surame zaka isko in ka duba wannan gehe na birnin Kebbi gaba ɗayan ka koma wancan gehe gaba ɗaya fadamale ruwa ne to wannan shine zamu iya cewa ya zama sanadiya da kuma asalin ci gaban wannan gari ya daukaka ya girma jama'a suka zamne shi
Na kuma tambayi Professor Muktar Bunza ko ya aka yi garin Takalau ya sauya suna zuwa birnin Kebbi sai ya dauko mini tarihin ainihin matsuguni na farko wato Kabawa a garin Surami wanda yake a karkashin karamar hukumar Silame a jihar Sokoto
inda zamu koma ita Surami sai mu sake koma kai mu sake dawowa nan Takalau da makerar Gandu da sauran tsohon garin birnin Kebbi bayan da aka yi sarakuna ina jin kamar sarki guda 10 a Surami a karni na 18 misali 1700 kina ganin ko da 20 sai aka dan samu matsala na sarauta sai Muhammadu Tumu wanda bai samu yin sarauta ba sai ya dawo ya baro Surami da kuma da Takalau to da ya shigo kaga Kabawa ne kaga lokacin an yi developing hatam na kabanci ya shiga kabilun da sun ka hadu sun ka abin nan sai ya zamanto daula ta Kabi ta girma ana cewa Kanta of Kabi misali to da ya taso da bai samu sarauta ba already wannan settlement din nan was well developed da sauran wannan area da to sai ya zo ya zauna a wannan lokacin ya dawo gadin nan ya zauna aka ce to inana sai aka ce ai birnin Kabi kaga yanzu shi ya zama birnin Kabi birnin Kabawa kenan kaga Surami kuma unfortunately sai in ce sai da other abinan opponent shi kuma wanda ke neman sarauta din shi kuma bai zauna Surami din ba sai ya tashi ya koma Sifawa koda Sifawa ta mutu Sokoto wannan shine farkon da aka samu kusan aka bar garin Surami jama'a suka watse da sauransu to kaga wannan shi yasa Kabawa sun ka sake dawowa garin birnin Kabi suka zauna to dama kamar yadda kace su waɗanne kabilu ne da sauransu ina ganin kamar mun amsa wancan tambaya a can da duka inda al'umman kace Afirka ta yamma zaka ga inda duk suka hadu zaka isko mafi yawa combination ne na kabilu ga sunan kowane da irin nashi da irin sana a shi da irin kwarewar shi da sauransu suna za su hadu su gina su raka abu ne mawuyaci ka isko kawai a ce abin nan guda saboda in yanzu ka dubi tsarin tun lokacin ta da kansa tun lokacin nan akwai dukku a cikin masarautar sa banda yake ta Fulani ce anything wanda yake ya danganci kabila Fulani ko sha'anin makiyaya ko matsala tsakanin manoma da makiyaya da sauransu shi ke handle
wannan shagulgula aka san mutanen Takalau da shi a wannan zamanin
eh to haka dai kamar yadda anka saba na al'adar kasar Hausa tunda already akwai musulunci tun wannan lokaci tun lokacin kanta akwai musulunci tun lokacin Muhammadu Askiya da ya ka huraren nan duka inda shi ya kafa da kansa akwai musulunci saboda haka zaka isko akwai al'adun musulunci tare da jama'a in addition to wasu al'adu nasu ko na sana'o'i ko na gargajiyar su wanda suka saba na mu'amalar yau da kullun irin dambe irin kokowa irin sharo irin bukin kamun kifi irin bukin sauransu duk ana iya samu waɗannan
to amma wannan matsugudin na Takalau shi Muhammadu da ya gudo daga can Surami ya dawo nan ya samu wata sarauta ne ko dai ya ci gaba da zaman sa ne a
matsayin ina a matsayin sarki ai sarauta ta ci gaba akan sarkin Kabi nan ya dawo ai ita ta ana nan ana yi ai ba su gushe da sarautar nan ba ta sarkin Kabi ai sai da aka zo jihadi sai da Abdullahi da Muhammadu Bello da Aliyu Jedo suka zo jihadi a birnin Kabi a 1805 ina jin kamar watan hudu suka zo anan to sarautar ta su tun san da shi Muhammadu Tomo ya zo wurin sarkin Kabi ake yi har sai da sarkin Kabi Suleiman a matsayin sarki bayan shi kuma aka samu sarakuna wannan sarki yazo wanga sarki yazo har aka zo ga sarki Suleiman wanda yake lokacin shi bayan da ya rasu to aka dan samu dan mushkila kadan wanda yake akwai wanda so shi samu sarauta din wanda yake mun ta ambace in ka koma cikin tarihin Wandu zaka same shi wanda yake shi na dan fadi kadan wannan shi asanadiyan ma zuwa jihadin saboda a kawar da wannan a ka Usman Masa bayan da son shi wancan 1803
ko ina ne garin na Takalau ya samu suna
to wato matsalar sunayen garuruwa wannan gaskiya ban cewa abin nan amma dama Takalafiya illela da sauran sunaye waɗanda suke suna nuni zuwa ga aminci da kuma samun wani ci gaba da kuma samun zaman lafiya a cikin da sauransu zaka ga taka lafiya zaka ga illela illela zaka ga kusan akwai ta kusan ko ina kamar dai wannan yanzu yadda yana ƙara nuni zuwa ga tabbacin abin da ya sashi Muhammadu Askiya ya sabi wannan wuri saboda kaga yana ya indicating abubuwa da dama abin da indicating na cewa lallai wurin wuri ne mai lafiya wuri ne inda ake shakatawa wuri ne inda ake samun ni'ima da sauransu
ne muka zo ƙarshen wannan shirin wanda yake na haɗin kai ne tsakanin gidajen Radio Vision FM da kuma Muryar Amurka a ƙarƙashin tsarin mu na kawance da juna a madadin Fatima Dikko wadda ta taimaka mana wajen gudanar da bincike da kuma Ahmad Kuka mai tace mana sautin ni Abdullahi Ibrahim jagoran shirin nake muku fatan alheri
madalla a gaida Abdullahi Ibrahim yanzu kuma ga nasihar Juma'a
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu sunana Ibrahim Shehu Abubakar Gwandu babban limami na cibiyar bincike da gudanar da dokoki na ƙasa ta da take kuru wato NIPS muna yi ma yan uwa a dokacin duniya gaba daya barka da sallah barka da shan ruwa kuma muna jan hankali ga yan uwa da nasiha musamman a irin wannan dama da aka samu abin da ya shafi godiya ga Allah madaukaki kin sarki da kyautata ma yan uwa da kuma zaman lafiya wanda kusan shine babban sako na musulunci ga kowa da kowa da kuma hakuri musamman a cikin irin wannan yanayi da aka samu kai a cikin na bullata wannan cuta din hakika wannan cuta gaskiya ne kuma ya kyautu mu ya hakuri mu bi dukkanin matakai da wato aka saka musamman masu kiwon lafiya tun da bangaren su ne ganin cewa ya shafi wasu manya-manyan kasashe kuma ga tasirin da ya musu a tattalin arzikin su da kuma rasa ma rayuka to lallai mu da muke waɗannan kasashe masu tasowa kalubalen yana da yawa akan mu dan haka jan hankali da kirana shine lallai dukan matakai da ya kamata a kiyaye na wato da aka ba mu na bada sarari da rashin halartar wajajen cunkoso duka wannan ya kamata mu kiyaye ba dan kuma ba sai dai kiyaye lafiyar mu gaba daya domin lafiya ita ce komai kamar yanda masu magana ke cewa lafiya wata hula ce akan masu lafiya amma ba mai ganin ta sai wanda yake bai da lafiya to wannan shine babban kirana ga dukkanin al'umma musulmi a dokacin duniya gaba daya maza da mata kuma su zauna da dan uwan su lafiya da makwabtan su da abokan zaman su musamman har wanda ba musulmi ba domin wannan biki ne na farin ciki ba biki ne na tashin hankali ba dan haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana ibadun mu gaba daya nama dukkanin al'umma fatan alkhairi da zaman lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
Bankin Rayin Kasashen Afirka ya ce har yanzu bai cimma wata matsaya ba kan bukatun da Amurka ta gabatar na gudanar da wani bincike kan shugaban bankin wanda wani mai kwarmata bayanan sirri ya zarga da take ka'idojin gudanar da harkokin bankin a cewar kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP sakataren baitul malin Amurka Steven Mnuchin ya ce hukumomin Washington ba su gamsu da wani binciken cikin gida da aka gudanar kan chip a Kenwumi Adesina ba wanda ya wanke shi daga dukkan zirge-zirgen da ake masa wasu yan majalisar dokokin Amurka na kiran da a ware wani lokaci domin tunawa da mutum sama da 100 da suka rasa rayukansu sanadiyar cutar coronavirus a Amurka adadin da ya fi na kowace ƙasa a duniya shugaba Donald Trump dai ya bada umarnin a rage tsawon tutoci a lokacin gine-ginen gwamnatin tarayya har na tsawon kwana uku ciki har da ranar litinin da aka yi bikin tunawa da muzunciya a jiya Alhamis wasu sanatoci daga jam'iyyar Republican da Democrat suka nemi da a yi tsit na ɗan wani lokaci domin tunawa da mutum sama da 100 da suka kwanta dama sanadiyar cutar ta COVID-19 to har ila yau shugaba Trump ya rattaba hannu kan wani umarni na gashin kansa wanda ya ce zai saita yadda ake amfani da kafafen sada zumunta sai dai masu fashin baki na ganin abu ne mai kamar wuya wannan doka ta yi tasiri musamman idan aka kalle ta a shari'ance
Trump ya ce ya samar da dokaci saboda kare yancin fadin albarkacin baki da Amurkawa ke da shi. Adeji Alhamis shugaban Trump ya faɗa manema labarai a ofishinsa cewa a da kafafen sada zumunta suna da kariya, amma sanadiyar wannan doka ba za su samu wannan kariya ba saboda wannan umarni.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hanki, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalu da ya tana na gabatar da shirin da cubatin rubiyo da lai da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni, har ma da injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi, ku huta lafiya.
Bonjour, au micro Idriss.